الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاهد قوات جماد الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'abdin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariyah بأدلة العزية في فقه المالكية لتابيننا بروفيسور محمد المنصور صفوت حفظه الله تعالى وانده wannan shine darasi na 13 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun ji wasu daga cikin yan makaranta ko daliban Imam Malik Imam Dar al-Hijra kamar irin su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kamar irin su Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab kamar irin su Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki al-Misri irin su Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi al-Ambari al-Basri kamar irin su Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Matlabi al-Qurashi al-Imam kamar ainihin wato irin su Ashhab ibn Abdul Aziz ibn Daud al-Qaisi al-Amiri kamar irin su Abu Marwan Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdullah wanda aka fi sani da al-Majishun kamar irin su al-Qadi Abu Abdullah Asad ibn al-Furat kamar irin su Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hakam ibn A'yun ibn al-Layth al-Misri kamar irin su Abu Abdullah Asbagh ibn al-Farj kamar irin su Abu Sa'id Abdussalam Sahnun ibn Sa'id ibn Habib at-Tannuhi wa yanan duk gabanin su mun ji takaitaccen tarihin su da kuma ainihin wato zaman su da Imam Malik to bayan nan kuma mun shiga gaba ta gaba littafan wannan mazhaba ta malikiya lalle wannan mazhaba ta malikiya Allah ya albarkace ta da dukkan malamai da suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan mazhabi fitattu daga cikin littafan da wallafa-wallafan wannan mazhaba ta malikiya akwai al-Muwatta ta shi kansa Imam Malik da kuma sharhohin da aka yi mata kamar at-tamhid da al-istidkar da kuma kamar ainihin wato kutubu Sama'at ibn al-Qasim wanda an ce za su kai kamar littafai guda 20 akwai masail fi buyu'il ajal akwai al-asadiyya akwai littafan Abdullah ibn Wahab muhimman ciki shine akwai sama'atuhu min al-Imam Malik wanda yayi su cikin 30 kitaban da kuma al-jami'ul kabir akwai littafan Ashhab ibn Abdul Aziz muhimmai daga ciki shima akwai sama'atuhu min al-Imam wanda yayi su cikin wato cikin aka rubuce cikin littafai 20 akwai al-mudawwana akwai muktasarat na Abdullah ibn al-Hakam akwai al-muktasarul kabir akwai al-muktasarul awsat akwai al-muktasarul saghir sana akwai kitabu Isa ibn Dinar ibn Waqid al-Qurtubi wato al-Hidaya akwai littafan Asbagh ibn al-Farj kaman al-Usul cikin asharatu ajza da kuma sama'atuhu min ibn al-Qasim da al-Muzara'a da kuma adabul qada da adabul siyam da tafsir garibul muwatta akwai kuma littafan Abdul Malik ibn Habib as-Sulami wato muhimmai daga cikin akwai al-Wadhiha fi sunan wal fiqh akwai al-Fara'id akwai Jami' fi al-Jami'u fi manasikin Nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tafsirul muwatta akwai al-Mudawwana ta Sahnun wanda ta kunshi amsoshin tambayoyi da ra'ayoyin Ibn al-Qasim wato amsoshin Imam Malik da ra'ayoyin Ibn al-Qasim da kiyasoshin sa da kiyasin sa da ƙare-ƙaren sa da tazib huwa wa tansiqu huwa idafatuhu kaman yanda dumu karanta akwai al-mustakharaja min al-asmi'a wa min al-asma'a asmi'a wanda ake kira da al-utbiya akwai littafan Muhammad ibn Sahnun wanda muhimmai daga ciki akwai al-jami' fi fununil ilmi wal fiqh akwai al-kabir fi siyari wat tarikh wal qada wal fiqh wa fununil ilm akwai al-jawabat akwai kuma ainihin wato littafan Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Quddus al-Qirawani muhimmai daga ciki akwai al-majmu'a akwai sharh masail al-mudawwana akwai kuma littafan Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakam muhimmai daga ciki shine akwai kitabul wasa'iq washurut akwai ar-radd ala ahli al-iraq akwai adabul qada akwai kuma ikhtisar kutub ashab wanda duk wayannan littafai ne wanda suke na wannan mazhaba ta malikiya akwai al-mawaziya akwai littafan al-qadi abi ishaq isma'il ibn ishaq muhimmai daga ciki akwai al-mabasut fil fiqh akwai kuma muktasarul mabasut akwai ahkamul qur'an akwai al-fara'id akwai al-amwal wal magazi akwai shawahid na ainihin wato muwadda sannan akwai ainihin wato littafan Abubakar ibn Muhammad ibn Abdullah al-Abhari wanda daga ciki akwai sharhu mukhtasar na ibn Abdul Hakam al-Kabir akwai sharhu mukhtasar na ibn Abdul Hakam as-Saghir akwai maslakul jalala fi musnad ar-risala na ibn abi zaid al-qirawani akwai ijma'u ahli al-madina sana akwai kitab at-tafri' na ibn al-jallab da ubaydillah wato ibn al-jallab ubaydillah ibn al-husayn akwai littafan abi muhammad abdullah ibn abi zaid abdurrahman an-nafazi al-qirawani da sauran wa'anda muka ambata a cikin wannan da aka wannan mazhabi ne wanda Allah madaukakin sarki ya albarkace shi matuka an yi rubuce sosai a game da shi wannan darasin na yau zamu shiga al-matlabu salis qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace al-matlabu salis wato matlabi na uku usulu al-madhhab munji wato manyan munji shi wane ne Imam Malik mun ji manyan almajiransa mun ji littafan da wannan mazhaba ta samu wanda aka yi rubuce akan a cikin wannan mazhaba sannan akwai ainihin wato usul almazhab shine gabar tattaunawar mu ta yau wato usulul mazhab wato wayanne irin usul ne ka'idojin da aka gina wannan mazhabi akan su wa fihi mas'alatan a cikin wannan bangare na uku akwai mas'aloli guda biyu game da usulul mazhab al-mas'alatu al-ula mas'ala ta farko al-usulul amma akwai al-usul amma wanda suke na wannan mazhabi wato ka'idoji wanda suke amma gamammu lam yudawwin al-imam malik usulahu allati bana 'alayha mazhabahu Imam Malik fa bai rubuta wasu ka'idoji ba wa'anda aka gina mazhabinsa akan su karka dauka Imam Malik ya rubuta wasu usul wasu ka'idoji wa'anda akan su ya gina mazhabinsa a'a lam yudawwin al-imam malikin Imam Malik bai rubuta
usulahu usul din da aka gina allati bana alaiha madhhabahu wanda aka gina mazhabinsa akai Imam Malik bai rubuta ba wastakhraja ala asasiha al-ahkam al-far'iyya wanda aka dinga fitar da hukunce hukunce na reshe daga tushen su fa huwa fi mithl zalika mithl abi hanifa rahimahullah bi khilaf talmizihi ko talmizihi ash-shafi'i wato kamar dai misalin mazhabin kamar misalin Imam Abu Hanifa Abu Hanifa shi ma bai rubuta wasu usul din sa ba ko kuma ya fitar wato wasu ka'idoji wa'anda a karkashin su aka fitar da hukunce hukuncen mazhabin Imam Abu Hanifa da haka Imam Malik bai rubuta wasu usul din sa ba wanda akai wanda zaka ce a kai aka gina mazhabin sa ko kuma aka fitar da al-ahkamul far'iyya daga tushen su bi khilaf talmizihi sabanin almajirin Imam Malik ash-Shafi'i fa innahu dawwana usulahu fil istinbat wa dhabataha domin shi Imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala shi kam ya rubuta usul din sa ya rubuta ga ka'idojin da yake bi wajen istinbatin hukunci ga ka'idar da yake bi in yana so ya istinbatin hukunci to ga ka'idojin da yake bi wa dhabataha kuma ya rubuce su a matsayin ka'idojin sa ga ka'idojin sa wayanda akan su yake bi wajen fitar da masail ko wajen istinbadi wanda Imam Malik ba shi da irin wannan Imam Abu Hanifa shi ma bai rubuta wasu ka'idoji da yace lallai akan su za a gina mazhabin sa ko a karkashin su yake fitar da hukunce hukunce al-far'iyya ba wa dhakara al-bawa'itha allati ba'athathu ala atibariha wa maqamaha min al-istidlal sanan Imam Shafi'i shi da ya rubuta wannan usul din ya ambaci dalilan da suka zaburar da shi wajen la'akari da wayannan ka'idojin wa maqamaha ya kuma fadi matsayin su min al-istidlal wajen kafa hujja walakin malikan sai dai shi Imam Malik rahimahullah wa in lam yadhkur al-usul al-fiqhiyyati lilistinbadihi faqad ashara ilayha bi tadwin ba'd fatawihi wa masailihi wal ahadith al musnadati wal munqati'ati wal mursalati wal balaghati fi muwatta'ihi didda cewa Imam Malik bai ce ga wasu dokoki ko wasu ka'idoji da ya gina mazhabin sa ko aka gina masail na mazhabin sa akai ba amma didda bai ambaci usul al fiqhiyya wato ka'idoji na fiqhu listin badihi wa'anda yake dogara da su wajen fitar da hukunce hukunce ba duk da bai yi hakan ba amma faqada ashara ilaiha yayi ishara zuwa ga wa'annan ka'idojin bi tadwini ba'd fatawihi ta hanyar rubuta wasu fatawoyin sa wa masailihi da wasu mas'alolin sa wal ahadithil musnada da kuma wasu hadisi wa'anda suke masu isnadi wal munqati'a da kuma wa'anda isnadin su munqati'i ne tsinkake wal mursala da kuma wasu hadisan wa'anda isnadin su mursal ne wal balagat da kuma wasu mas'aloli nasa ko kuma wasu wal balagat fi muwatta'ihi da kuma wasu balagat wa'anda suka iso zuwa gare shi ko suka isa zuwa gare shi wanda duk ya kawo su a cikin muwatta din sa abinda malai yake so ya gaya mana anan Imam Malik zaka ji an ce mazhaban malikiya to kaman wani tushe ne aka gina mazhaban malikiya wani tubali ne aka gina akai to shine aka gaya mana shi fa Imam Malik ba wasu ka'idoji ne rubutattu wa'anda akan su aka gina ko wasu tubala da ya rubuta wa'anda akan su aka gina mazhaban malikiya kamar yanda ka san Imam Abu Hanifa shi ma haka sabanin Imam Shafi'i wanda shi ya rubuta wasu ka'idoji da akan su ya gina mazhabin sa akai kuma ya faɗi dalilin da yasa yayi la'akari da waɗannan ka'idojin da dokokin wajen gina mazhabin sa akai sai aka ce duk da cewa Imam Malik bai rubuta wasu ka'idoji ba a rubuce cewa akan su za a gina mazhabin ko akan su ya gina mazhabin sa na malikiya amma dai yayi ishara da rubuta wasu fatawoyinsa da mas'alolinsa da wasu hadisai masu isnadi da munqadi'ai da mursalai da balagat fi muwatta'ihi a cikin littafin nan nasa muwatta. Al-Imam Malik, ka duba wannan bayani a cikin wani littafi sunansa Al-Imam Malik, sunan littafin kenan, li Abi Zuhra a shafi na 100 ko Abi Zahra shafi na 273. Qala rahimahullah, Imam Malik rahimahullah yana cewa wa huwa yatahaddathu an kitabihi al-Muwatta, yana magana game da littafin sa Muwatta, sai ce fihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan littafi na ana Muwatta a cikin sa akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, wa qaulis sahaba, akwai maganganun sahabbai, wa tabi'in, da kuma tabi'ai, wa ra'ayi, akwai kuma ra'ayi na, an gane. Wa qad takallamtu bi ra'ayi wa 'ala al-ijtihad wa 'ala ma adraktu 'alayhi ahla al-'ilmi bi baladina wa lam akhruj min jumlatihim ila ghayri. Wani lokaci yace na kan fadi ra'ayi na, wani lokaci kuma in yi gini akan ijtihadi, wani lokaci kuma in yi gini akan abinda na riski malamai a garin mu na Madina sun tafi akai. Yace wa lam akhruj, ban fita ba ko ba na fita, min jumlatihim, daga jumullar waɗannan abubuwan da kaji na ambata ila gairi zuwa waninsu, ko dai in yi hujja da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar sahabi ko tabi'i ko kuma in faɗi ra'ayina abinda nake gani ko wani ijtihadi ko abinda na riski malamai wato mutanen malaman Madina suna tafiya a kai. Koma cikin tartibul madarik na Al-Qadi Iyad shafi na mujalladi na 2 shafi na 72. Ba hadhihi al-ibaratu, wannan magana ta Imam Malik, tushiru ila ba'd al-usul, kaga tana ishara ne zuwa ga wasu usul, wasu ka'idoji, allati stanada ilaiha malikun, wanda Imam Malik ya jingina da su, fi ijtihadatihi, a cikin wajen ijtihadin sa, wastinbatatihi al-fiqhiyya, da kuma istinbadin sa irin na fiqhu, wa tashuru bi taqdimihi lil athar, kai kanka zaka fahimta, zaka gane ta hanyar gabatar da al athar, maganganun da suka zo daga annabi ko sahabbai, al ara, akan ra'ayoyi, wal qiyasat, da kuma qiyasi, mana Imam Malik kai kanka zaka fahimci cewa in yazo ashe yana gabatar da hadisi ko kuma fahimtar sahabbai kafin ya kawo wani ra'ayi ko kafin ya gina hukunci akan kiyasi, ko kuna fahimta? Fa huwa bidarajati al-ula, ya amata wato a daraja ta farko, shi Imam Malik a daraja ta farko ya atamidu ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wajen kafa hujja akan wata mas'ala yakan dogara ne akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan bai samu wani hadisi da ya magana akan wannan matsala ba, summa aqwalis sahaba, sai ya tafi maganganun sahabbai, dan yana ganin sahabbai sun fi kowa gane wannan addinin, domin su sun yi karatu ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka in bai samu wata magana ta annabi akan wannan matsala ba, to yakan koma zuwa kan maganganun sahabbai, me sahabbai suka faɗa akan wannan matsala. Wa tabi'in, in bai samu ba a cikin sahabbai, to yakan kuma yi hujja da maganganun tabi'ai akan wannan matsalar, mai tabi'ai suka ce, domin ba su yi nisa ba da zamanin annabta, tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam tabaka ɗaya ce, su ne sahabbai, haka yakan koma zuwa ga maganganun tabi'ai. To daga nan yace summa ra'ayi wal ijtihad, sannan sai kuma ra'ayi, abinda ya fahimta, wal ijtihadi, da kuma ijtihadi, thumma amali ahlil madina, sannan sai kuma aikin malaman Madina. Wato shi Imam Malik yana da wata kaida ko kuma yana da wani abu da yake tafiya akan sa, wato amali ahlil Madina, shi yasa zaka dinga jin yana cewa haka nazo na tarar ana yi a garin mu, an gane. Hadha ma adraktu alaihi ahlal ilmi bi baladina, zaka dinga jin kana karanta motsa yana yawan cewa wannan shine abin da na riski malamai a garin mu suna kai, da haka shi yakan fifita maganar malaman Madina wa'anda ya riska fiye da wasunsu. وقد صنع فقهاء المذهب المالكي حقيقه manyan malaman mazhaban malikiya su ma sun yi aiki fi fiqh malikin wajen fiqhun imam malik ma sana'ahu fuqaha ul madhhab al hanafi irin aikin da manyan malaman mazhabar hanafiya suka yi faja'u ila al far'i wa tatabba'uha wastakhraju minha ma yasihu an yakuna aslan qama 'alayha al-istinbat fi madhhab malik wa dawwanu tilka al-usul allati istanbatuha ala annaha usul malik faja'u sufukaha ma'ana al-majirai ko al-majiran imam malik wadanda suka zo fuqaha to su faja'u ila al-far sai suka koma sai su zo zuwa ga al-far urassare shi wa tatabba'uha suka bi wa'annan rassan wastakhraju minha a cikin wa'annan al-furu' din rassan sai suka fitar da wato ma yasihu abinda ya inganta an yakuna aslan ya zama wannan shine asali shine tushe qama alaiha al-istinbat wanda istinbati zai iya tsayuwa a kansu fi madhhab malik madhhaban malikiya wa dawwanu tilka al-usul suka rubuce wa'annan ka'idojin allati istanbaduha wanda suka yi istinbadin su ala annaha usul malikin akan cewa waɗannan sune usul na imam malik abinda nake so ku fahimta anan imam malik ba shine da kansa ya rubuta cewa abu kaza usul din sa bane abu kaza usul din sa ba haka bane fuqaha malaman mazhaban malikiya an fahimta ko sune waɗanda suka bibi maganganun imam malik fatawoyin imam malik da suka bibiye su sai suka fitar a cikin su waɗannan ma yasihu an yakuna aslan a yanda suka fahimci fatawoyin imam malik a yanda suka fahimci masail na imam malik to sun fahimci waɗannan sun inganta su zama ka'idojin imam malik wanda yake istinbadi ko waɗanda a kansu ake gina istinbadi a mazhaban malikiya kaga kenan su al-fuqaha daga bayan imam malik su suka yi wannan mazhaba ka'idoji ga ka'idojin da ya kamata su zama usul da za a dinga istinbadi a kansu wajen fitar da wata mas'ala a mazhaban malikiya ba shi imam malik ne ya yi haka ba wai ko kun fahimta wa dawwanu tilka al-usul kuma su ne al-fuqaha din nan su suka rubuta wa'annan usul din allati istanbaduha wanda su suka yi istinbadin wannan usul din ala bayan sun fitar da su sai kuma suka ce annaha usulu malikin wa'annan sune usul din imam malik sun fahimci language sun fahimci yaren imam malik sun fahimci yanayin fatawoyin sa da masail din sa sun gano in yace abu kaza kamar ka'ida ce in yace abu kaza ko ya fitar da mas'ala kaza a karkashin kaza kamar wannan ya dauke ta matsayin ka'ida duk da shi bai ce ka'ida bace bai kuma rubuta ta ba amma su yau da gobe da bibiyar maganganun sa da fatawoyin sa sun gane abu kaza kamar usul din imam malik ne da haka sai suka rubuce su a matsayin wa'annan sune usul maliki fayaquluna masalan misali zaka ji suna cewa kana ya'khudhu bi mafhumil mukhalafa sun gano imam malik yana yin ruko da mafhumul mukhalafa an gane ku misali bin iyaye wajibi ne mafhumul mukhalafa saba wa iyaye haramun ne ko ba fada ba tunda aka ce bin iyaye wajibi ne to ko nan iyaye nan aka yi shuru ba sai an ce kaka saba musu ba me ya mafhumul mukhalafa saba wa iyaye haram ne tarbiyar yara wajibi ce me ya mafhumul mukhalafa rashin tarbiyar su me na'am ruko da gaskiya ko yin gaskiya abu ne mai kyau rashin gaskiya ba abu ne marar kyau mafhumul mukhalafa kenan an fahimci me ake nufi da mafhumul mukhalafa to sun fahimci cewa ya akhudhu bi mafhumul mukhalafa aw bi fahwal khitab aw bi zahiril qur'an sun fahimci Imam Malik yana yin amfani yakan yi aiki da mafhumul mukhalafa aw bi fahwal khitab ko kuma yakan yi aiki da zunzurutin zancan wato fahwal khitab zahirin maganar yanda ta zo aw bi zahiril qur'an ko yana yin ruko da zahirin alqur'ani kama najiduhum yaquluna fi kulli qa'idatin ra'ayu malikin fi hakaza kaman yanda za mu same su su wayennan manyan malamai najiduhum mukan same su yaquluna suna fada fi kulli qa'idatin a karkashin kowace qa'ida sai su ce ra'ayu malikin fi hakaza ra'ayin imam malik a cikin wannan mas'ala kaza ne walaysa zalika ma akhazuhu min jumlatil furu walaysa zalika amma wannan fa ba shine dukan ma akhazuhu abinda suke daukowa ba min jumlatil furu daga jumlal furu wani lokaci daga usul kenan imam malik sun fahimci yana da usul yana da me furu in aka ce usul kamar tushiya in ka gina in bishiya ta taso wannan jijiyoyin sai wattata da ainihin aurin ta shine usul dinta to ai kuma tayi sama tana rassa ko to imam malik yana da usul yana da furu to da haka zaka samu wayannan malamai ya kuluna fi kulli qa'idatin a kowace qa'ida suna cewa ra'ayu malikin fi hakaza ra'ayin imam malik a cikin wannan mas'ala kaza ne walaysa zalika ma akhazuhu min jumlatil furu sai dai wannan ba abinda suke daukowa bane a cikin jumlar al furu wa min majmu'i tilkal ara tatakawwanu usulul madhhab al maliki wa min majmu'i tilkal ara daga dandazo da matattarar wannan ra'ayoyin tatakawwanu usulul madhhab al maliki mazhabar imam malik ta samu usul na mazhabar imam malik daga nan ne ya samu kun fahimci wayanda maganar malam ta farko fa ita yake ta sharhi akan ta cewa shi fa imam malik ba shi yace kaza usul din sa bane shi malam yake ta so ya nanata mana sai dai an yi la'akari duk in imam malik yace kaza yake nufi in imam malik yace kaza to sai wayannan daliban nasa da suka lazumci suka san shi to sai suka tattara waɗannan abubuwan daga nan sai suka fahimci ashe a ƙarƙashin kaza yake gina hukunci kaza shi yasa duk sanda kaza ta zo in dai an fahimci imam malik za a ji fatawarsa akan kaza kaza ne sai aka gano me yake gina wannan hukuncin akai akan kaza ne to wannan duk da bai ce usul ɗinsa bane to usul ɗinsa ne dan haka dandazon wannan ra'ayoyin to akan su ne aka samar da usul na mazhaban malikiya allati qamat alaiha usulul malikiya wanda usul wato na mazhaban malikiya suka tsayu akan su wa qama alaiha takhriju min almutaqaddimin walmutaakhirin fi dhalika almadhhab kuma takhriji da akai wa wato takhriji daga malaman farko almutaqaddimin da takharijin da aka samu daga malamai na karshe duk wannan takharijin ya tsayu ne kacokan fi zalika akan wayannan usul din fi zalika almadhhab a wannan mazhabar ta malikiya da aka duk wanda yake so ya takhariji to a mazhabar malikiya to yakan koma kan wayannan usul din wayanda duk da ba imam malik ne ya rubuta su ba amma daliban su yau da gobe sun fahimci kamar wayannan sune usul din imam malik wala alla adaqqa ihsa'in wala alla adaqqa ihsa'un li usulil madhhab al maliki wa taqila adaqqa ihsa' wala alla adaqqa ihsa'in li usuli al madhhab al maliki wa taqila ididdiga da bin diddigi mai zurfi na usul na mazhaban malikiya huwa ma dhakarahu al qarrafi shine abinda qarrafi bayan an bi diddigi sai aka gano usul din imam malik sun tattaro akan abinda al-imamul qarrafi ya fada fi kitabi a cikin wani littafin sa sharhu tanqihil fusul sharhu tanqihil fusul al-qarrafi me ya fada a cikin wannan littafi haythu zakara inda al-Qarrafi ya ambaci cewa anna usul al-madhhab ka'idar mazhabar malikiya usul na mazhabar malikiya hiya al-Qur'an shine al-Qur'ani was-sunna da sunna wal-ijma'u da ijma'i wa ijma'u ahli al-Madinati da ijma'u ahli al-Madina wal-qiyasu da qiyasi wa qawlu as-sahabi da qawlu as-sahabi wal-maslahatu al-mursala da al-maslahatu al-mursala والعرف والعادات تكون العرف والعادة والصد الزرائع أكو كما صد الزريعة والاستصحاب ده استصحاب والاستحسان ده استحسان أبو وانا القرآن السنة الإجماع إجماع أهل المدينة القياس قول الصحابي مصلحة المرسلة العرف والعادة صد الزريعة الاستصحاب al-istihsan goma sha daya ko to an gano duk sanda Imam Malik zai bada wata fatawa a mazhaban Malikiya to yakan gina wannan fatawar akan wayannan usul din guda goma sha daya amma shi Imam Malik shine yace ka'idar mazhabarsa fatawarsa yana gina ta akan wadannan ba shi bane amma da aka bibi fatawoyinsa da masail dinsa sai aka gano gaba daya yana gina masail na mazhabinsa akan waɗannan usul guda 11 Allah ya sa kuna gane karatun da yau an fahimta na'am an fahimta to mu koma ƙasa sharhu tanqihil fusul na al-Qarrafi shafi na 445 ka kuma duba wani littafi al-Imam Malik لأبي زهرة شافي نتريبيو دا شا بكوي دا الديباج المذهب مجلدين دا شافي نا 65-69 دا كما شافي نا 85-85 كما دوبا الموافقات نا إمام الشاطبي مجلدين سنا اكو شافي نا داري اكو دا 40-45 دا كما الفكر السامي شافي نا داري اكو دا شاشدة da al-jawahiru thamina fi bayani adillati alimil madina sunan littafi ne shafi na 115 da kuma al-imamu malik ibn anas littafi ne na abdul gani shafi na 154 zuwa 155 da kuma usul fiqh al-imam malik shi ma littafi ne mujalladin sa na 1 shafi na 340 zuwa 341 wannan duk zaka samu wannan dunkulallen bayanin na al-Qarrafi a cikin waɗannan littafan wa fassalaha ba'dhum amma wasu daga ciki malamai sun sake fayyace su fa awsalaha wani daga cikin malamai ya sake fasa su ya sake fayyace su fa awsalaha ila 17 sai ya isadar da su zuwa 17 daga 11 din nan kama na qalahu Sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullah kaman yanda al-Sheikh Ibn Fodi ya fitar da su Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama wa hiya sune ga su kamar haka aslul kitab da yake nan zahirul kitab mafhumul kitab tanbihul kitab dalilul kitab abu biyar kenan aslus sunna zahirus sunna mafhumus sunna tambihu sunna dalilu sunna nawa kenan biyar su ban ka hada 10 wal ijma 11 wal qiyas 12 wa mura'atul khilaf 13 wa saddul zara'i 14 wal masalihul mursala 15 wa akhbarul ahad 16 wa amalu ahlil madinati 17 an gano kaman wayannan sune usul na Imam Malik kenan an gina mazhabin Imam Malik akwai lokacin da za ka ga ya bada fatawa ba alqur'ani babu wato ba akan alqur'ani ya bada fatawar ba saboda babu kila aya da tayi magana akan haka ya gina ta ne akan sunna in babu sunna akwai ainihin wato sahabbai magana sahabbai akwai kaza ga sunan dai kashi har Qarrafi ya ce 11 ne amma wani daga cikin malamai ya ce sun kai 17 ba domin kaga iya alqur'ani ma yakan yi hujja da aslul kitab yakan yi hujja da zahirul kitab yakan yi hujja da mafhumul kitab, yakan yi hujja da tambi'ul kitab, yakan yi hujja da dalilul kitab. Kaga biyar kenan. Sannan yakan yi hujja da aslus sunnah, zahirus sunnah, mafhumus sunnah, tambihus sunnah, dalilus sunnah. Ka ina ma masu cewa malikiya malikiyan nan su ji wannan karatun ko su ƙara gane makamar mecece malikiyan nan ne wai. Ka koma ka duba tauqiful muslimina shafi na 11. Walinatahaddatha bi shay'in min at-tafsil, bale ce za mu dan tattauna wani abu na ƙarin bayani haula hadhihi al-usul, a ƙarƙashin waɗannan usul ɗin guda 11 ko 17. Al-Qur'an, sai mallam ya ce mu dauki Al-Qur'an. Yatalaqqa al-Imam Malik ma'a jami'i a'immatul muslimina. Imam Malik bai sha bamban ba. Imam Malik shi ma ya hadu tare da gabaki ɗayan malaman musulunci fi itibari kitabi, kitabi itibari kitabillahi azza wajal, wajen la'akari da littafin Allah mai girma da ɗaukaka, asalin usul a matsayin shi ne asalin asali kenan. Wajen fatawa da maganganunsa da masailinsa baya tafiya wani guri, in dai akan wannan matsala akwai Alkur'ani akanta, in dai akwai aya Alkur'ani, to ai shi ne asalin usul. Kamar yadda sauran malaman musulunci, in dai akwai aya Alkur'ani da ita suke fara hujja kafin su kawo wani abu daga baya, to Imam Malik shi ma bai rabu da sauran malaman musulunci ba akan haka. Shi ma wannan shine abin da yake tafiya kai, ya hadu da sauran malaman musulunci wajen la'akari da littafin Allah ya zama shine aslul usul wala ahada. Shi yasa a wannan babe ba za ka samu wani ba cikin malamai anza'u minhu ilaihi da ya fi fuzguwa zuwa ga littafin Allah sama da Imam Malik. Da wuya ka samu wani wanda ya fi jawuwa da miƙa wuya zuwa ga littafin Allah da ya wuce Imam Malik. Yastadillu, domin kaga Imam Malik yana kafa hujja bi nafsihi da nassin Al-Qur'ani, wa bi zahirihi yana kuma kafa hujja da zahirin Al-Qur'ani. Wa ya'tabiru sunnata, sannan Imam Malik yana la'akari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tibyanan lahu a matsayin ita ce mai bayani akan Al-Qur'ani. An gane? Da kaga cikin usul na Imam Malik kenan akwai Al-Qur'anul Karim. As-sunnatun nabawiyya. Imam Malik yana yin hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalus sahabati da maganganun sahabbai. Amma sunnatu, amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiruha wa ahaduha, duk yana yin hujja da su, da hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya mutawatira, da hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya ahad, duk Imam Malik yana yin hujja da su. Yanzu nace sai na fashin bakin mutawatir da ahad. Yanzu kuma mun bar karatun abin nan Fathu Rabbil Bariya, mun koma kuma Mastalahul Hadith. Insha Allah, ba tare da daddawa ba, da izinin Allah za mu dan taba Mastalahul Hadith, ko da basic ne, dan akalla kar a zama makafin da yawa akan wannan babu. Yawa ya zamanto ko yaya dan ko dan kasa kasan aka ce kaza dai ka san me ake nufi. Ina fata an gane insha Allah. Amin amin. Saboda haka kaga in muka tafi akwai hadisi mutawatir, mutawatir akwai hadisi ahad. An gane ko? To shi kansa mutawatir din akwai kaza akwai kaza, shi ma ya kasu kashi kashi, ma ahad din haka. Da haka muka ce zamu tafi nan kuma zamu shiga wani karatun mai zaman kansa. Dan haka Imam Malik ko dai yayi hujja, ma'ana ya gina hukunci, ya bada fatawa bisa doran Al-Qur'ani, ko kuma ya bada fatawa ya gina hukunci akan doran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kan maganganun sahabbai, kenan kaga in akwai Alkur'anin da in akwai aya Alkur'ani da tayi magana akan wannan matsalar, zai yi hujja da me Alkur'ani. In ma zai kawo hadisi, zai kawo shi daga baya bayan ya kawo Alkur'ani. In ma akwai maganar sahabbai, to sai ya kawo Alkur'ani, ya kawo me annabi ya ce akan wannan, sannan kuma in akwai maganar sahabbai sai kawo. Dan haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiruha wa ahaduha fa mu'tabaratun idha sahhat inda al-imam malik aballura ce inda ta inganta a wajen imam malik ma'ana imam malik inda hadisi ya inganta a wajen sa to koda yazo ta hanya ahad ba mutawatir ba yana in hujja da shi wa rubbama ammama fi sunnati hatta tashmala ma yu'rafu inda ulama'i al-hadith bil athar wannan lokaci imam malik sau da yawa yakan game maganar sunna hatta tashmala har ma ta kunshi ma yu'rafu inda ulama'i al-hadith abinda aka fi sani a wajen malaman hadith bil athar an gane ko ka san aka ce al-athar wasu sun ce al-athar shine maganganun sahabbai maganganun da ba annabi bane ya fada shine athar sai a ce ruwiya fil athar wato kaga in kaji an ce al-athar to amma wani lokaci shi imam malik yakan game sunna hatta kunshi al-athar kenan har al-athar imam malik yakan kira shi da sunna fa yaj'alu min qubaylis sunnati yakan sanya abinda ta bangaren sunna fatawas sahabati fatawas sahabbai kaga ai maganar sahabi ko fatawas sahabi shine athar ko to wani lokaci shi a istilahin imam malik ko wani lokaci yakan game athar din da hadisi daka yakan sanya fatawar sahabbai ita ma tana layin hadisi bangaren hadisi wa fatawa kibarit tabi'in da kuma fatawar manyan tabi'ai al-akhidina anhum wadanda suka yi karatu daga hannun suka yi karatu a hannun sahabbai ka sa'id ibn al-musayyab kamar sa'id ibn al-musayyab yakan cewa maganar sa'id ibn al-musayyab yace mata athar kaga ana cewa maganar sa'id ibn al-musayyab athar maganar muhammad ibn shihab az-zuhri athar to amma shi imam malik wannan lokaci duk yakan ajiye wadannan maganganun su a matsayin ainihin wato sunna wa muhammad ibn shihab az-zuhri wa nafi' da nafi' maula ibn umar wa man fi dabaqatihim da wadanda suke a mataki da martaba irin tasu ma'ana wadanda suke a dabaqar su wa martabatihim da wadanda suke a matsayin su al-ilmiya irin na ilimi ka baqiyatul fuqaha as-sab'a kamar ragowar fuqaha as-sab'a da haka kenan usul din imam malik na farko al-qur'anul karim na biyu fa as-sunnah da kuma me aqwalu sahaba as-sunnah an-nabawiyya wa aqwalu sahaba abu na uku da imam malik ke gina hujja ko ke gina hukunci akai al-ijma' akwai ijma'i la'alla malikan akthar al-a'immati al-arba'ati dhikran lil-ijma' watakila ma ka iya cewa imam malik ya fi ragowar a'immatul arba'a yawan ambaton ijma'i wato yafi irin su imam abu hanifa imam ash-shafi imam ahmad su ne a'immatul arba'a ko sai shi to ana ganin watakila ma yafi su yawan ambaton ijma'i walihtijajan bihi da kuma yin hujja da ijma'i wal muwatta in kana so ka gane haka littafin imam malik na muwatta khairu shahidin ita ce sheda mafi alheri khairu shahidin da zai tabbatar maka ala zalika akan cewa imam malik yana yawan yin magana akan ijma'i ka karanta muwatta za ka ga haka wa qad abbara amma dululi kalimatul ijma' indahu haythu qala wa ma kana fihi al-amru al-mujtama'u alayhi fa huwa majtama' alayhi ahlul fiqh wal ilmi wa lam yakhtalifu fi wa qad abbara imam malik ya fassara amma dululi kalimatul ijma' indahu game da abinda kalmar ijma'i take nuni akan sa shi a wajen sa in kaji imam malik ya ce ijma'i abinda yake nufi da ijma'i a wajen sa kala yace wa ma kana fihi al-amru al-mujma'u alai abinda ya kasance al'amari ne da aka yi ijma'i akan sa a cikin wannan fa huwa majtama'a wato wa ma kana fihi al-amru al-mujtama'u alai abinda ya kasance al'amari ne da aka yi ijma'i akai to fa huwa majtama'a alaihi ahlul fiqh wal ilmi wa lam yakhtalifu fi shine mas'alar da malamai ahlul fiqhi ma abota fahimtar addini da fiqhu wal ilmi da ilmi suka hadu akai walam yaktalifu fi basu sabani ba akai wannan duk sanda kaji imam malik yace wannan mas'ala an yi ijma'i akan ta to yana nufin ijma'u ahlul fiqhi ko kuma ijma'a alaiha ahlul fiqhi wal ilmi walam yaktalifu fi malamai na fiqhu da sauran ma abota ilmi sun hadu akan wannan mas'alar kuma basu sabani ba akan ta to sai yace wannan mas'ala ijma'i akai Imam Malik yana yin hujja kenan da me al-ijma'a abu na hudu amalu ahlil madina sai aikin mutanen madina min al-usul allati farada biha malik na daga cikin ka'idar da Imam Malik shi kadai ya kadaita da ita shi kadai yake aiki da wannan ka'idar a cikin malamai an gane ko Imam Malik shi kadai ya kadaita da yin aiki da wannan a matsayin usul amalu ahlil madina wa atabaraha kuma Imam Malik har yayi la'akari yayi lura da wannan amalu ahlil madina ya zama min masadir fiqh al-ahkam daga cikin magangarar fiqhu na hukunce hukunce wal fatawa da fatawoyi wa sayati al-hadithu anhu tattaunawa game da amalu ahlil madinati zai zo nan gaba fi mabahathin mustaqillin a wani wata tattaunawa mai cin gashin kanta za a tattauna game da mas'alar amalu ahlil madina in kun fahimci wannan gabar kaf a cikin malamai babu wanda yake dora fatawa akan amalu ahlil madinati sai wa malik idan wannan mas'alar babu alqur'ani akan ta babu sunnar annabi akan ta babu ijma'i akan ta an gane ko to Imam Malik in akwai amalu ahlil madinati akan wannan yana bada fatawa akan wannan yana bada fatawa akan amalu ahlil madina babu abu na biyar al-qiyas ya'tabiru malikun rahimahullahu al-qiyasa Imam Malik rahimahullah yana la'akari da qiyasi alal ahkamil waridati akan hukunce hukuncen da suka zo fil kitabi al-muhkam cikin al-qur'ani was sunnatil ma'mul biha da sunnat da ake aiki da ita tabqan lil manhaj alladhi qasa alayhi ulama'ut tabi'in daidai da tsarin da malamai cikin tabi'ai min qablihi gabanin sa wato suka yi kiyasi akan ta Imam Malik yana gina hukunci akan kiyasi akan hukunce hukuncen da suka zo cikin alqur'ani da sunna sai kuma ga wata sabuwar mas'ala ita bata zo a cikin alqur'ani da sunna ba to amma ita wanda ta zo daga a cikin alqur'ani ko a sunna din wato sababin ko illar iri ɗaya ce da wannan da take faruwa yanzu ina yawan bada misalin kiyasi din nan dan a gane shi yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye akwai nau'o'in kayan maye da aka haramta an gane sai manzo Allah ce kullu muskirin khamrun duk abin da ke sa maye giya to a lokacin da annabi yake fadan wannan hadisin abubuwan da ake sha suke sa maye a wancan lokacin to ai yanzu kuma an samu wasu sababbin abubuwa da su ma an sha su ana maye kuma annabi bai ambace su ba ta ko to sai malamai suka ce su ma hukuncin su za su hawo hukuncin wannan hadisin saboda me yasa aka haramta shan abu kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bugarwa to yanzu ba sai aka gane kodin yana bugarwa misali to yanzu sai a bawo kodin hukuncin giya yanzu kaga hukunta kodin a matsayin giya nassi ne ko kiyasi kiyasi kun fahimci kiyasi ai zamanin annabi da ya ba kodin ko ba benelin ko duk babu su ai to babu rukutu ba a to akwai giya sai dai ba mu sanya suke ce mata ba akwai giyoyi kala kala ai daga karanta waƙoƙin jahiliya zaka san akwai giya ka ji sunayen ta ai da yawa zaka ji an gane ku eh an fahimci kiyasi to da haka Imam Malik yakan gina hukunci akan kiyasi bisa wani hukunci wanda yazo a cikin alqur'ani ko sunna kuma tabaqal lil manhaj alladhi qasa alayhi ulama'ut tabi'in min qabli kuma daidai da irin abinda malamai da suka gabace shi cikin tabi'ai wato suka yi kiyasi akai shi ma sai ya gina kiyasin sa akai wannan yana daga cikin usul na Imam Malik al-qiyas na nau kenan na biyar to na shida lokaci yayi to sai mu tashi na shida shine al-masalihur mursala ma'ana in kana in ka fahimci abin sakon da muke so mu fada a dunkule duk sanda kaji an ce wannan shine mazhaban ra'ayin malikiya ko wannan mazhaban malikiya ce to wannan maganar fatawar in daga Imam Malik take to ko dai akwai goyen bayan ayar alqur'ani akan wannan fatawar ko akwai goyen bayan hadisin annabi ingantacce akan wannan fatawar ko akwai goyen bayan ijma'in malamai akan wannan fatawar ko akwai goyen bayan amalu ahlil madinati akan wannan fatawar ko kuma akwai qiyasi sahihi akan wannan fatawar zamu ci gaba da kuma masalihul mursala zamu ji meye masalihul mursala kuma me a karkashin irin wannan ka'ida ta masalihul mursala ina fata an gane to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana gane wannan shine gane mazhaban malikiya an gane ko